أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الجمعة شاطر دوتا شوال شكرا تدبور تليهود أربع إندا uku hijiriya wanda ya dace da 20 da watan 5 shekara ta 2022 miladiya zamu ci gaba da karatun littafin mai albarka shine as-sunan na al-imam abu daud rahimahullahu ta'ala muna cikin kitabut tahara babi na 81 babun fi ar-rajul yad'u al-aza bi rijli baban da ke bayanin mutun ya taka kazamta da kafar shi al-imam Allah mushi rahama yake cewa babun fi ar-rajul yad'u al-aza bi rijli baban da ke bayanin mutun ya taka kasamta da kafar shi mai sharhi yace abinda na fahimta bayan dogon nazari akan wannan cikin mafi yawaicin ruwayoyi afwa wannan ina ga ba hadisin bane yake yau mu je hadisi na 201 zan mu tashi hadisi na 201 al-imam yake ce haddathana hannad ibn sari wa ibrahim ibn abi muawiya an abi muawiya ha tahawil sanad kenan wa haddathana usman ibn abi shayba akhbarana sharik wa jarir wa ibn idris an al-a'mash an shaqi qala abdullah kunna la natawaddu min mawdi'in mun kasance ban mu arwalla dan saboda abin da muka taka wala nakufu sha'ran wala sauban kuma ban mu kame gashi ko kuma tuha kamar mutun yana da gashi irin nasu wanda ke su Laraba ne kana da barin gashi irin na Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sabkowa zuwa shahamatul uzn to in ka je sujada ba tattare shi zakai ba ko ka ce ka darme shi a ko kuma kaya ce kamar gariya babban riga da in zan mu je sallahi annan na dai ta za a je sujada to ba ayin haka nan a wani hadisin ya ce ka barta tayi sujada ga ubangijinta shine yake nihi nan gure yake cewa abin da yake nihi taka kazamta baban shine da diddigen mutun shine taka najasa ba tare da wasu abubuwa wanda zuciya take kin su ba eh kala ibrahim ibn abi muawiya fihi anil amash an shaqiq am masruq aw haddathahu anhu kala abdullah wa kala hannad an shaqiq aw haddathahu anhu kala abdullah yace abdullah ya fada wannan abin da ya fada abinda muallif yake nihi ya tabbatar mana al-imam Abu Daud Allah mushi rahama cewa baban Muawiya an yi sabani akan hadisin dan shi Ibrahim yana rawaito shi daga A'amash daga Shaqiqu daga Masruqu daga Abdullah da qarin Masruqu tsakanin Shaqiqu da Abdullah amma Hannad yana rawaito shi daga Abi Muawiya daga A'amash daga Shaqiq daga Abdullah da Shahi Masruq yana an samu ziyada ana samun ta cikin sanadi ko matani to wannan ziyada ce cikin sanadi a wata ruwaya an samu an ƙara masaruk sannan sai suka yi sabani Ibrahim ibn Abi Muawiya da Hannad suka yi sabani Ibrahim yace A'amash ya rawaito daga Shaqiqu da Anana ko kuma da tahadis da cewa an fulan ko kuma da cewa haddathana wanda mun san haddathana aqwa ne gami da an wanda ana sabani ma kanta Hannad yake cewa Abu Muawiya ya rawaito daga A'amash da Anana ko kuma da lafazin tahadis a cikin ruwaya Ibrahim da shakku a cikin ruwaya A'amash daga Shaqiq ya zo da siga ta Anana ko kuma tahadis a cikin ruwaya Hannad daga ruwaya Abu Muawiya daga A'amash yake cewa hal hiya bil Anana aw bit tahadis yana shakku amma Usman ibn Abi Shayba bai yi shakku ba a cikin wannan wallahu a'lam anan gurin abinda al-Imam al-Bukhari yake so ya tabbatar mana cewa mun kasance al-Imam Abu Dawud kai mun kasance muna taka abinda halishe shi wancan mun yawan yin shi abinda mun kasance muna taka kazamta kana saye da takalmi ko baka saye da takalmi dan ka taka kazamta in dai ba ta ta'allaka da kafa ba babu matsala ba za a ce ba ta bata maka arwala ba tare tasiri shine yake so ya tabbatar sabanin da a can da jimawa muna ji wajen uwaye ana cewa an ka taka kasanta arwala ta warware ko an ka tsallaka wannan tsanani ne wanda yanzu daga masallaci gidanka zuwa masallaci tsallaka bayan gari ko ba wali so nawa zakai wani baka ma sani ba haka ne kullun baka da sallah hadi babu na 82 babun fi man yuhaddisu fi salah baban dake yuhaddisu ne ko yuhaddisu ne ina cikin nawa bai da daba yuhaddisu yawa baban dake bayanin wanda ke hadasi cikin masallaci mun wuce shi kun ga a Bukhari wanda a Bukhari ne ko yin hadasi cikin masallaci yawa cikin sala cikin sallah باب حديثي نتلي بيد بيو حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير بن عبد الحميد أن آسم الأهول واند إمام وتقريب يتشي ينا كماد آسم الأهدب دنك أتاكو دادس دقى إيسى بن حيطان أن مسلم بن سلام كنغني كما يدي بام قائدة أكوي سلام أكوي سلام سيبام قائدة كوي بدا بين نمبان دسود سورا دتشديد سلام كله بالتشديد إلا فلان وفلان an ali ibn talq qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fasa ahadukum fi salati idan dayan ku yayi iska a cikin sallah ita ce iska mara sauti ita ce alfusa ad-durrat kuma ita ce mai sauti faliyan sarif sai ya tayi faliya tawadda yayi arwalla walwi idi salaya sake sallah shine wannan hadisi guda ɗaya da al-imam ya kawo Allah mashi rahama a cikin wannan hadisi nawawi yace salam dukkan shi da tashdid ne ga magana shi ta at-taqrib an maido ta ana nawawi yace salam dukkan shi da tashdid ne sa abdullahi ibn salam sahabi da muhammad ibn salam malamin al-imam al-bukhari bayan biyun wannan dukkan wani salam da tashdid yake wancan sune salam kawai na cikin wannan hadisin akwai dalili akan cewa iska tana warwar arwalla kuma tana warware sallah ya lazimci nan gurin wata nukta kamar irin wannan abun dukkan wasu littattafai na fiqhu lokacin da ke nayi su da yarinta ma ta rashin hankali wanda ba hankali ko daya duka irin wannan saka yi wa in an yi su wanda sanin me ake nihi ba hatta dan aka ce ya kusanci iyalin shi ko yayi kaza duka ban san me ake nihi ba kawai kyale ya nake a wuce amma ban san me ake nihi da ita ba sai daga baya nake gane menene ake nihi yace wa yalzamu i'adatu salati minhu lal bina'i alai kuma idan mutun yayi iska wajibi ne ya sake ya gina sai sake sallah ba gina ba sai akan wannan sallah ita ce magana Shafi'i amma hadisin da ke cin karo da shi hadisin Annabi daga Aisha Allah da ita Annabi sai yake cewa duk wanda amai ya same shi ko kuma habo ko kuma gemba gemba alqalas ita ce wannan mai hutawa da wari ya tsame hutuwa da wari aw mazin ko mazi yace faliyan sarif faliya tawadda yaje yayi arwalla sannan yayi gini akan sallar shi matukar bai zance ba ibn majah ya huddo shi ahmad ya rauna nashi huskar raunin shi shine kuskuren cewa marfu'i ne annabi ya fada amma magana sahihi ya hadisin mursal ne ba marfu'i bane ahmad da baihaqi suka ce al mursalus sawab abinda ce hadisin nan mursal ne shine jeje ba wanda muke magana ba wannan da aka kawo na da ya ci karo da hadisin baban mu yace duk wanda zai yi hujja da mursali kamar malaman malikiya zai tafi zuwa ga hadisin Aisha ya ruko da shi ya cewa mai hadasi zai huta daga sallah ya sake arwalla yayi gini akan ta sallar shi ba ta baci ba da sharadin ka da yayi aiki a cikin aikin da zai bata sallar wannan ita ce maganar Malik haka yake ga yana cikin tattawan zubabar ru'af malam sa'id a satin nan cikin muwadda shine kai baban cewa mai wanda habo ya zo mishi ya je ya saki sallah ya komo maganar malikiya ce tun karshen hujja gashi can cikin muwadda yayi babu wa abi hanifa da abu hanifa kuma wata magana ce ga shafi'i sai yake cewa mai sharhi hadisin ali ibn talq yana da tarjihi akan hadisin aisha shi ake rinjayesuwa ta huskar isnadi dan hadisin ali Ahmad ya sahaha shi Tirmizi ya hasana shi hadisin Aisha kuma ba su sahaha shi ba Munziri yace Tirmizi ya huddo shi da Sa'i da kaman makamancin shi Tirmizi yace hadisin Ali ibn Talq Tirmizi kuma yana da faralashi yana taujihi a karshen hadisin in ya huddo Kutubu Sitta kowa yana da wani abin da wani bayyana shi yake cewa Hassan ne naji Muhammad yana nihin al-Bukhari yana cewa wannan hadisin ban san ba Ali ibn Talq yana da ruwaya daga Annabi banda wannan hadisin guda daya inji Bukhari fa yace kuma ban san wannan hadisin guda daya ba daga hadisin Talq ibn Ali Suhaimi ne kama Bukhari yana ganin wani mutum ne daban ba daga cikin sahabban Annabi alayhi salatu wassalam ba abinda ke nuni ga zancan al-Imam Tirmizi cewa hadisin Ali da Talq ibn Habib cewa mutane ne guda biyu Ali ibn Talq da Talq ibn Ali mazaje ne guda biyu mamaki ga mai subulus salam yayi nuni zuwa ga cewa Ahmad da Bukhari sun tafi zuwa ga hadisin Ali ibn Talq alhaliku Talq ibn Ali suna ne na mutum daya ma'ana kuskure ba wanda ke kubuta daga gare shi mai subulus salam sharhin bulughul maram na al-imam sana'ani na zamani ba wancan ba magabaci sana'ani bi ne kamar yadda wannan yake da suna Ghazali bi ne da kuma Mu'asir da kuma wancan da daddan malami babe na gaba babun fil mazi baban da ke bayani akan mazi hadisi na 202 haddathana Qutaybah ibn Sa'id inda muka ji Qutaybah ibn Sa'id shine al-Baghlani muslim yana yawan ruwaya daga gare shi malamin shi ne nace haddathana Ubayrat ibn Humayd al-Hazza mai takalma yanin kaga shi kuma wannan bai kubutar da kanshi daga cewa abun gaba sana'a shi ce daga Rukayn ibn Rabi daga Husayn ibn Kabisa daga Ali yake cewa kuntu rajulan mazza'an na kasance mutum ne mai yawan mazi fa ja'altu aghtasilu hatta tashaqqaqa zahari na nake tawanka har sai da bayana tsatsage saboda tsananta wanka fa zakartu zalika lin nabi kamar sallallahu alaihi wasallam wanda duk lokacin da mutsiya ko cuta ce irin wannan sallallahu alaihi wasallam da malamai suke cewa ko da huto maka yi a cikin sallah suka ci gaba hukuncin shirye khas ne mai matsala ce ba rishin lahiya ce yace sai na ambata ma annabi haka ko kuma aka ambata mishi sai yace idan ka ga mazi kai wanka ka wanke azfag sai zaka raka wa tawadda awdu aka li sala ka wanke azkarin ka kai arwallaka arwalla ta sallah fa iza fadahata alma'a faghsil yace idan ka samu ruwa sai kai wanka kenan wannan hadisin ya gabata a cikin wancan littafin sahih bukhari mun yi bayani akan shi da bayanin cewa ya umarci Miqdad ibn al-Aswad da sauransu duka abubuwan da suka shafi wannan hadisi al-Imam an-Nawawi Allah mashi rahama yake cewa abinda ake nihi da shi wajen Imam Shafi'i da jumhurin malamai shine ya wanke abinda ya samu mazin inda gurin da mazi ya taba ba zakka azkari gaba daya ba an yi ruwaya daga Malik da Ahmad a wata ruwaya daga gare shi cewa wajibi ne ya wanke azkarin dukkan shi wanda wannan shine yake cikin littattafan na Malikiyya kuma dalili ne akan cewa tsarki da dutsi bai ya wadatarwa a cikin sha'anin mazi dole sai ruwa kawai ana yin shi ne akan bawli da bayan gari amma wanda yake nadir ne ba zawwa yake kullum ba kamar jini da mazi wannan babu makawa sai ruwa dan saboda rukhsa ce tsarki da dutsin to mazi ko dai zamana bako ne ba kullum yake zawwa babu zancen rukhsa dole sai ruwa hadisi na gaba hadisi na 204 حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر بن عن سليمان بن يسار ina ga wajenku adadin da ya zo dai babu inda ni ina tunaya mun kuskure wajen wannan adadi an al-Miqdad bin al-Aswad yake cewa inna Ali ibn Abi Talib amarahu Ali ibn Abi Talib ya umarce shi an yas'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam an ar-rajul gami da mutum izara na min ahadihi in ya kusanci iyalan shi fa kharaja minhu al-mazi ma za alai mazi ya huto daga gare shi mike kan shi fa inna indibnatahu a wajena akwai diye shi wa ana astahayi an as'alahu ina tsoron in tambaye shi ina kumiyar in tambaye shi qala al-Miqdad sai Miqdad yace fa sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an zalika gami da haka fa qala sai yake cewa idza wajada ahadukum zalik idan ɗayan ku ya samu wannan falyan dha farjahu yayi ma farjin shi yayyahi shine wankewa wal yatawadda awdu'ahu lis-salah kuma yayi arwallashi arwalla irin ta sallah kina arwalla da take kama da ta sallah a can hadisin ba da yake cewa idza fadahata al-ma' al-fadahu shine idan kai wannan tunkudar ruwa al-ma'ul mutadaffiq tunkudar ruwa ma'ana in ruwa ya tunkudo shine idan mani ya hudo maka afwan wancan da yake fa idza fadahata al-ma' faghtasil idan kai ruwa ya zo maka ma'ana shine ruwan mani idan mani ya huto maka sai kai wanka amma shi wannan mazi shine wanke azkari gabaki dayan shi a malikiyya hadisi na 205 duka dai kan maganan ne haddathana Ahmad ibn Yunus haddathana Zuhairu an Hisham ibn Urwa an Urwa anna Ali ibn Abi Talib qala lil Miqdad ya ce ma Miqdad wa zakara na hau haza ya ambaci irin wannan hadisin qala fa sa'alahu lil Miqdad Miqdad ibn al-Aswad ya tambaye shi fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa li yagsir zakara huwa unsay ya wanke azkarin shi har ma da ƴan marainin shi kenan wannan akwai magana a nan gurin akwai magana al-Imam al-Khattabi Allah mashi rahama Khattabi ya rasu 388 Allah mashi rahama yana daga cikin shine muka cewa farkon da sharhin sahih bukhari kuma yayi sharhin sunan abi daud cikin shuruh na kutubu sunna shine fara saukewa a rayuwata ma alimus sunan na al-Imam al-Khattabi kuma sosai yana da zauki da dadi Khattabi yake cewa al-Imam al-Bukhari yayi umarni al-Imam annabi alaihi salatu wasalam afwan yayi umarni da a wanke ƴan maryana da tsarin tsarki ne dan saboda ƙarin tsarki dan saboda mazi mai yiwa so diyawa ya dan watsa hayya taba diyan maryana amma ana cewa alma'ul barid za asabal unsa yana raddal mazi falizalika amarahu bi ghusliha ruwa mai sanyi idan ya taba ƴan maryana zai mai da mazin sai wannan yake fazalika amarahu bi ghusliha shi yasa yayi umarnin shi zuwa ga mai da shi nan gurin lukta da abin nan malamai suka yi nuni me yasa dan saboda aikin ƴan maryana a jikin namiji shine aikin su tace mani dan lokacin mani da za a sadu in ya taho kahin a sadu sha'awa ta tashi aikin su shine kaman mashin ce ta nika mani da tace na kirki da zubda wanda yake ba na kirki ba shine aikin su yake cewa qala abu daud yake cewa rawahu sauri wa jama'a an hisham jama'a da dama suka sauri ya rawto ta jama'a da dama daga hisham daga baban shi daga miqdad daga ali daga annabi alaihi salatu wassalam yace mu sani cewa muallif Allah mushi rahama ya ambaci nan ta'aliki guda uku mun fada cewa ta'aliki na al-imam Abu Dawud ba kowa ke gane shi ba sai malamai nan a cikin abin da muka biyo ya ambaci hadisi muallaq har guda uku na farko shine wannan hadisin sauri daga jama'a daga hisham wannan ta'aliki ne bai kawo shi ba hadisin nabi kuma ya ambata cewa daga fadal ibn fadala har zuwa karshe na uku shine abin da ya ambata da cewa rawahu ishaq ibn an hisham an urwa al-garu al-ali agrari salasa dan manuhar abu dauda sune bukata shi guda uku na farko bayanin sabanin mai ambata daga mai tambaya daga annabi alaihi salatu wasalam shin wanda ya tambaya ali ne ko miqdad shine manuhar shi kuma haka ne a cikin hadisan mun yi bayanin a sha bukhari ta'aliki na harko da nabi suna nuni akan cewa mai tambaye shine aliyu ta'aliki na uku yana nuni akan cewa mai tambaye shine miqdad na hadisi nabi kuma hadisin zuhair daga hisham daga ibn urwa daga baban shi daga ali yana nuni akan wanke azzakari da ƴan maryana wanda ruwayar muhammad ibn ishaq daga hisham ibn urwa daga baban shi daga miqdad daga annabi alaihi salatu wasalam ba ambaci cewa a wanke ƴan maryana ba sai muallif yayi nahi akan cewa ruwaya cewa a wanke ƴan maryana bata zo bata huska kyakkyawa ba ingantatta bace dan hadisin zuhair daga hisham ibn urwa mursal ne mafi yawaitin ruwaya dake cikin bukhari da muslim da wasun su a cikin wannan baban ba wanda ya ambaci cewa a wanke ƴan maryana dan mazi ya hutu sai dai ruwaya abu awana daga ali an karo ruwaya cewa a wanke ƴan maryana hafiz yake cewa ibnu hajar kenan yake nihi hadisin babu suka a cikin shi kuma babu cin karo da juna tsakanin su dan akwai hanyar gamawa a tsakanin su shine aljamu bi gasl imama a gasulul farz a gama da wanke su lokacin da za a wanke gaba na uku al-ish'aru bil itirabi allazi waqa'a bukhari al-imam abu daud yana so ya nuna mana cewa an sami itirabi da ya abku cikin ruwayan nan ta hisham ibn urwa daga baban shi dan zuhair yana rawaito shi daga hisham ibn urwa daga baban shi daga ali ibn abi talib ya ce ma miqdad sauri da mufaddil ibn fadala da ibn uwayya suna rawaito shi daga hisham daga baban shi daga ali daga annabi sallallahu alaihi wasallam Maslama yana rawaito shi daga Hisham daga baban shi daga hadisin da Ali ya bashi labari cewa nace ma Miqdad Ibn Ishaq yana rawaito shi daga Hisham daga baban shi daga Miqdad daga Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan itirabi ne wanda an yi yana da dama shine Abu Dawud yake so ya lakasa ma mutane kawo duka cewa da itirabin da aka kawo da sabanin ziyada cewa har wanke unsayin duka ya kawo su ya sa mana a ciki Allah mashi rahama babi hadisi na 206 haddathana abdullahi ibn maslama al-ka'anabi Allah mushi rahama babu masanin muwadda kamar abdullahi ibn maslama al-ka'anabi shine babban marawacin muwadda nuska shi dan ita ko ha kyau wanda munan wajen ba ita bace yawici muke amfani da ita muna amfani ta yahya ibn yahya haddathana abi an hisham ibn urwa an abihi an hadisin haddathahu an ali ibn abi talib qala qultu lil miqdad yace nace ma miqdad fa zakarahu bi ma'ana ya ambata da ma'ana shi fa zakara qala abu daud yake cewa rawahu al mufaddil ibn fadala wa sauri wa ibn uwayna an hisham an abihi an ali kun ga wannan itirabi na yake so ya bayyana nan wanda muka yi bayani wa rawahu ibn ishaq an hisham ibn urwa an abihi an al miqdad ibn al aswad an al miqdad afwan an annabi sallallahu alaihi wasallam walam yadhkur unsayhi bi ambati unsayin ba gashi abu daud ya tabbatar hadisi na 207 duka mun yi shine muka yi bayanin can ba haddathana musaddad haddathana isma'il ya an ibn ibrahim qala akhbarana muhammad ibn ishaq haddathana sa'id ibn ubayd as-sabbaq an abihi an sahal ibn hanif qala kuntu alqamil al-mazi shidda na kasance ina abkuwa tsanani gami da mazi wa kuntu uksir minhu liktisan, na kasance ina yawan wanka a gare shi. Fa sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an zalika fa qal, na tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gami da haka sai yace, inna ma yuzika min zalikal wudu, abin da ya wadatar maka gami da wannan shine arwalla. Qultu sai nace ya Rasulullah, ya ma'aikin Allah, fa kaifa bima yusibu saubi minhu, yaya zan yi da abin da ke samun tufata daga gare shi. Kale ya kafika bi an ta'khudha kaffan mimma, ya wadatar maka karki tahi ɗaya na ruwa. Fatan daha biha min saubika, yayyahi ga jikinka ga tuhaka, ma'ana ka wanki. Haisu tura annahu asabahu, gurin da kake ganin cewa ya taba wannan mazin, kenan nan kyarare ya bayyana mishi yadda zai yi. Hadisi na 208, haddathana Isma'il Ibrahim ibn Musa, akhbarana Abdullah ibn Wahab, haddathana Muawiyah ibn Salih, an al-Ala ibn al-Haris, an Hizam ibn Hakim, an ammihi Abdullah al-Ansari qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma yujibu al-ghusl, na tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam gami da abin da ke wajabta wanka, wa anil ma, gami da ruwa, yakunu ba'da al-ma, ya kasance bayan ruwa, al-ma yakunu ba'da al-ma, abin da yake nihi nan shine mazi bayan mazi, bani ya hutu mazi ya hutu bayan mazi. Fa qala sai ce zalikal mazi, wannan shine mazi, wa kullu fahalin yumzi, ai kowane bijimi yana yin mazi, mai barbara yana yin mazi, namiji yake ni. Fatag silmin zalika farjika, ka wanke farjinka daga wannan idan ya hutu. Wa unsayika da ƴan maryaninka, wa tawadda wudu aka li sala, kai arwallaka irin arwalla ta sallah. Al-Imam Shawkani yake cewa, Allah mishi rahama, malamai sun yi sabani gami da mazi idan ya taba tuha. Shafi'i da Ishaq ibn Rahuwiyya da wasu suka ce ba abin da ya wadatar sai wanka kawai, dan ruwayar wanka ga ta nan gurin an ambaci wanka. Aba fihi ma salafa an Ali, a cikin shi akwai abin da ya gabata cewa wankan ana nihin wanke farji da tuha da gurin da mutum ya samu mazin, sai ya zamana babu cin karo da juna. Kenan wankan ana nihin wanke tuha da wanke jikin, ba wanka bana wanka irin na mani ya hutu. Shawkani yake cewa huwa al-haqqul ladhi la rayba fihi, wannan ita ce gaskiyar da babu shakku a kanta, cewa mazi najasa ne, wanki azzakari ake da gare shi, ayyayyahi da ruwa, ayyayyahi tuha, kuma rashikin yana wadatarwa kamar wanka ne. Al-Imam Shawkani mai abun nan Nailul Awdar, Allah mishi rahama. Hadisi na gaba na 209, haddathana Harun ibn Muhammad ibn Bakkar qala haddathana Marwan ya ani ibn babi ne, ha yau nan ba ambace babun menene, ah haka ne, nan kuskure ne, zai biki ambace babu. Babun fil mazai 83, haka ne kawai mance shi ne, babu ma san babun fi mubasharatul haid, baban dake bayanin runguman mai haila. Wa aw mu'akalati, hada abinci da yin abinci da ita, ina ga ya wuce can a Bukhari mun yi baban da irin wannan suna. Hadisi na 209, haddathana Harun ibn Muhammad ibn Bakkar qala haddathana Marwan ya ibn Muhammad qala haddathana al-Haisum ibn Muhammad haddathana al-Ala ibn al-Haris an Hizam ibn Hakim an abihi annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yace ma yahillu min imra'ati wa hiya ha'id, me ya halitta gare ni daga matata tana haila. Kale ya ce laka ma fuqal izar, kana da abin da ke saman gabtu, ma'ana abin da ke saman gabanta. Wa zakara mu'akalatul ha'id aidan, ya ambaci cin abinci da mai haila. Mu'akala mun babil mufa'ala ne, wanda kai in yi. Wa saqal hadis, ya ambato hadisin ya koro shi. Hadisi na 210, haddathana Hisham ibn Abdul Malik al-Yazni yake cewa qala haddathana Baqiyatu ibn al-Walid an Baqiya mun san halin shi, mudallis ne yana tadallisi. An Sa'ad al-Aqdash wa huwa ibn Abdullah an Abdurrahman ibn A'iz al-Azdi qala Hisham huwa ibn Qurd amiru Hams, amir shugabani ne Hams ta garin Siriya yanzu. An Mu'az ibn Jabal yake cewa sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma yahillu ar-rajulu, ga abin da ya halitta ga mutum, min imra'atihi, gami da matashi, wa hiya ha'id, tana haila. Fa qala, sai ce ma fuqal izar, saman gabto, wa ta'affufu an zalika afdal, kamewa gami da haka shi yahi, mutum ya kame gami da haka nan kin shi yahi, dan saboda yana kira zuwa ga yin abin da ya wuce nan kin, shine ya kusance ta, kuma sai ya zamana ya aikata haram. Qala Abu Daud yake cewa wa laysa bil qawi, hadisin nan ba mai karhi bane, laysa huwa ya'ani hal hadisi bi qawi, alaihin hadisin ba mai karhi bane. Yace kamewa shi yahi Iraki, al-Imam al-Hafiz al-Iraki, da an ce Iraki uban ake nihi, akwai Zainuddin al-Iraki, akwai wali dinil iraki zainu dinil iraki mai alfiyatul iraki to yana da dadan nashi yake ce ma wali dinil iraki dan shi ne shi ma yana da wallafa wallafa da rubuce rubuce to irakin yana da sharhi na masharik al anwaru ala sahih al asar masharik al anwaru ala sahih al asar sharhi ne kikkiawa na al imam al iraki ga hadisi sahihai Allah mushi rahama to al-imam al-iraqi Allah mushi rahama yake cewa haza yuqawi ma yuqarriru min da'af al-hadis wannan ke tabbatar mana da raunin hadisin fa inna khilaf al-manqul an fi ila rasul das fa innahu yace dan ya saba ma abinda aka ciro daga aikin annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin hanyoyin da ake intiqadin hadisi ya saba ma wani hadisin da ya kasance sahihi ne ko ayyuka na annabi wannan ya saba ma aikin annabi Aisha tana ce mana a Bukhari mun gani ta kasance tana sa gabtan ta annabi shin ba rungume ta kuma yana haira kenan dan wani ya ce kuma kamewar shi yahi mun sani cewa annabi ba zai bar abin da yake ba duk abin da yake annabi shi yake riko da shi wa ma kana liyatrukal afdal iraki yace annabi ko ba zai bar afdal kin ba ai kuma wannan shine aikin sahabbai da tabi'ai da salaf gabaki ɗayan su suwidi yake yana cewa la'allahu min ilmi min halis sa'il mayyuwa mai an san da cewa mai wannan hadisin da shi ake cewa ko da ya tabbata sai mu dauka cewa watta afufu an zalika afdal bin nisbati laka kamewa gami da haka shi yahi gami da kai wanda ake magana da kai dan an san cewa mai tsananin yawan sha'awa ne ya bari shi yahi ya mishi alkhairi dan kai abu zuwa ga abin da an hana gare shi babu na 84 babun filkisal baban da ke bayanin yin kasala me ake nihi da kasala ka dan kusa shiga hanya kada naji amsa nan waje wannan kawo ma'anar shi ce ta waje kan hada ta titi ma'anar shi a babun fiqhu shine mutun ya sare da iyalin shi kawo mani bai huto ba ba tare da an yi inzali ba shine al-iksal hadisi na 211 haddathana ahmad ibn salih al-misri ken قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني امر عن ابن الحارث ان ابن شهاب قال دي inda muka ga an ce ya ani ko huwa ibn kaza an sa shi bainal maqufata yana nihin shi hadisin ba ambaci ba dan wane ne dan ko cewa nai haddathana sumailu ban ambaci ma'ayhin shi ba mai ruwaya daga gare ni bai halitta gare shi wace sumailu ibn fulan duk da ya san shi sai dai in yana so ya ma mutane ziyada tawdihi ya ce haddathana sumail sai sa bainal maqufata yace huwa ibn fulan irin wanda dai inda muka ga an ce huwa ibn fulan sun sa bainal maqufata a ruwaya bisa amsa shi da haka ba su suka kara dan a fahimta wane ne yake cewa haddathani in yayi haka yayi kari cikin hadisi babu abin da aka yi kokarin bashi kariya kamar ilimin hadisin annabi alaihi salatu wassalam yake cewa haddathani ba'du man arda ya bani hadisi bangaren wani wanda na yarda da shi anda sahal ibn sa'ad as-sa'idi cewa sahal ibn sa'ad as-sa'idi akhbarahu ya bashi labari anna ubay ibn ka'ab cewa ubay ibn ka'ab akhbarahu ya bashi labari anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna ma ja'ala zalika rukhsatan lin-nas abinda yasa aka sa wannan dan rangwame gami da mutane fi awwal al-islam cikin harkon musulunci li qillati siyab dan karancin tuha summa amara bil ghusl sannan yayi umarni gami da wanka wa naha an zalika sai hani gami da haka ba a ambaci komai ba qala abu daud yake cewa ya ani alma'u min alma yana nihin hadisin cewa alma'u min alma wanka ba za a yi shi ba muslim ya hudo hadisin wanka ba za a yi shi ba sai idan mani ya huto idan aka sadu da iyali mani bai huto mutum ba zai yi wanka ba to wannan magana shine yace wannan an umarta ne a farkon musulunci dan saukake ma mutane da yi musu rukusa dan basu da wasu tuha in aka ce musu duka saduwar da suka yi sun yi wanka an tsananta musu babu wata tuha wankan aiki wanke tuha aiki ne dan he ka dauka ka wanke ran nan babu huta he ka jira ta bushe da ka sa na daka huta ba zaka abun nan shi ma kuma lullubi ne zane ne mai guda daya wanda da shi zaka lullubo daga sama irin na aikin haji har kasa shi kin ma kuma daya gare ka babu halin biyu dan da ka wanke shi he ka jira nan ba huta in an zo neman kama wane yana nan ya ce a yayi wanki yau bai huta duka wannan tsananin halin da suke cikin sahabbai ko kuma dole cikin iyalan shi dai koma gurfashi in ya riga yayi wanki ba bai yayi wanki yau ba a zuwa wajen saboda babu wasu kayan da zai sa a tarda shi duka wannan tsananin hali ne da sahabbai to wanda suke wannan halin sai aka ba su rangwamen cewa to wankan kasi yawai ta yin shi idan aka yi saduwa da iyali sai an yi inzali za a yi wanka hadisi na 2212 حدثنا محمد بن مهران البزار الرازي قال حدثنا مبشر الحلبي عن محمد عن ابي غسان عن ابي هازم عن سعد بن سعد قال حدثني ابي بن كعب ان الفتيه التي كانوا يفتونها يتي فتاوى da sai kasance suna badawa annal ma amina lama cewa ruwa daga ruwa yake kana turkhsatar rakhasa rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi bada al-islam rangwame ne da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shi a cikin harkon musulunci ثم امر بالاغتسال بعد سنة كي امرني دا وانكا ابايان حكا دان سبت دمية سادان حديث مياشا ياتي كارو دا حديث لكي تيوا وان دا بخاري دا مسلم سمهدوش اذا جاوز الخيطان الخيطان ثم جهادها فقر وجب الغسل رواية مسلم اكا قارة تيوا انزل او لم ينزل كينا ياتي كارو دا وانا حديث تيوا الماء من الماء تيوا ابن دا معلميس كتي تيوا الماء من الماء منسوخيني cewa an aka sadu da iyali sai an hudo da mani ake wanka wannan an shahe shi harkon musulunci ne an bar wannan magana hadisi na gaba na 213 haddathana muslim bin ibrahim al-farahidi qala haddathana hisham wa shu'ba an qatada an al-hasan an abi rafi an abi huraira anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa qala yana cewa yuga hadisin ma ashe tai idza qada baina shu'abi al-arba'i idan ya tsugunna tsakanin ya zamna tsakanin gabanta guda hudu shine ya dai hawar jilaiha kafa huwanta da duga wannan hannayenta kinaya ce gami da saduwa wa al-zaqal khitana bil khitan kaciya ta gamu da kaciya faqad wajaba al-ghusl wanka ya wajaba hadisi na 214 haddathana ahmad ibn salih haddathana ibn wahab qala akhbarani امري وعن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء روى daga ruwa yake وكان ابو سلمة يفعل ذلك ابو سلمة ya kasance yana aikata haka فهؤلاء فهو لا يرى الغسل واجبا على من ادخل في الفرج ولم ينزل dan shi yana ganin cewa duk wanda ya shigar daga ban shiga cikin farjin mace bai hutar da mani ba wanka bai wajaba gare shi ba matukar bai hutar da mani ba wannan ya tafi zuwa ga hadisin alma'u min alma amma sauran sahabbai basu tafi tare da shi ba sun tafi akan cewa wancan mansufi ne rangwame ne da aka kawo a cikin farkon musulunci kenan ba za a yi amfani da shi ba a wannan lokacin bayan an shahe shi yace wallazi fi kashful gumma abinda ya zo a cikin littafin kashful gumma wannan littafi ne yake cewa kashful gumma an jami'ul umma wannan tayin ina tuni ban san asar kin shi ba ban san inda ya shiga ba ban san inda ya bace ba shekaru da dama da jimawa ya bace ban san inda ya shiga ba tarihin shi ya riga ya bace a cikin littattafaina yake cewa lan tazhar al-ma'ana alama fi amatun nusakh wa lam yafhamta alil rukhsa bi qillati as-sawb yace wasu tai akan cewa babu rukhsa akan cewa karancin tuha ne sai dai in a ce cikin harkon musulunci sun kacance suna buƙatar tuhahi masu dama Jabir yake cewa Allah ya rada shi wane ne a cikin me yake da tuhabi a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda wannan Bukhari ya hudo shi tuhabi ba kowa yake da ba mu ga mu ni'imar da Allah ya mana akan cewa mu duba mu ga mutun ɗaya sai complete 30 complete 40 mutun ɗaya kuma yana jajin cewa shi talaka ne bai da hali wanda sahabban Annabi ga su alaihi salatu wassalam tuha ɗaya ta bi ma bakkara ni'ima Allah madaukin sarki ko da yaushe yana tajaddada ta maimakon mu gode mishi sai mu rinka mishi muqabala da munanawa shi yasa Allah madaukin sarki yake cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamantu alaykum ni'mati yau na cika muku addininku kuma na cika muku ni'imata meye hikimar malaman tafsiri suka ce aka kawo karmal akmal a wajen addini a wajen ni'ima aka ce aka kawo karmal itmam dan saboda akmala duk abinda aka ce akmala lugar larabci tara da asrar kinta kamar yadda malami suke cewa ba wanda ke gano kimar littafin Allah sai wanda ya san asrar kin lugar larabci kalmal itul ikmal shine abinda aka cika bai buƙatar ƙari ko daya in nace wannan abin akmaltu bil ma na cika shi da ruwa yana nihin cika ce wanda ba ta buƙatar ƙari ko daya na cika shi ƙarshen cikawa amma in kuma nace atmamtu hazal bahas masalan ba ƙariya bace ta gaba daya ko kamar bahasi ina in ce wannan bahasin akmaltu hazal bahas ina nihin ko ƙarin dan ba a buƙata na ƙari da shi amma in nace atmamtu hu tana yiwa a samu ƙari ba tana yiwa to shi yasa a wajen addini ya nuna mana cewa cika ce wanda ta buƙatar ƙari sai Allah ya amfani da karma akmala amma ni'ima kuma abin da yake so in yi nuni gare shi ni'ima annabi alayhi sallahu sai ya nuni akan cewa itmam ne akai ta tajaddad ɗan kowane zamani ana ta musu gashi kuma muna ta gani ni'imar kaza ni'imar kaza dan saboda atamma ne aka kawo da ita ma akmala aka kawo an cike ta daga nan ba ƙari ne takaice dai wannan hadisin gabaki ɗaya abin da yake nihi shine cewa idan an sadu anzala aulami yunzil faqar wajbal gusr hadisin inna malma'u minal ma farkon musulunci ne kuma daga nan aka tsaye da abun yawan ci lokacin sosai anan zan mu takaita abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi na kuskure Allah ya mana gafara abinda muke muna nuni kamar yadda malaman tarbiyya suke cewa kai kasance al-murabbi mai tarbiyantarwa ko mai karantarwa janibin ta'anif kawai yake dauka ta'anif shine munanawa duk lokacin da aka yi munanawa ko taqsir yana kokarin kuma wanda wannan shine yawci usulubin wajen karantarwa mu rika daukan usulubin wanda muke karantarwa in suka yi taqsiri wani ba daidai ba ko aka samu rauni ai ta fada ai ta abin nan ana ta aibatawa amma kuma in suka yi abin da yake shine daidai sai a rumtse ido ba a tsaya komai akan shi kenan a nan gurin zan bi amfani da wannan kalmar ta malaman tarbiya alhamdulillah muna yabawa akan muna samun ci gaba can farko da ba haka muke ba akan kokarin san karatun kenan yake nuna mana bayanan da muke yi na kokarin san karatu suna amfani kuma muna fatan su ta ƙara amfanin dan saboda zuwa gaba yau da gobe kadan kadan wallahi sai sun kai da mutun ya kai marhalar da shi ma zai kai matsayin da san karatun ya shiga a zuciyar shi yadda kake tsammani yadda kake zato sai da duk abin da ake na sadaukarwan a cikin sha'anin karatu da lokaci da ba da dukiya akan sayar da tattafai da sauransu duka sai mutun ya ga cewa gabaki ɗaya wannan abubuwan yana iya yin su yana iya tahammulin su to amma kamar yadda aka yi bayanin wajen haramta giya ne da tadarruj aka bi kadan kadan da kadan kadan akai tsaye baka zo aka ce ma mutun yi kaza ko bar kaza kawai amsa kuma bai yiwa annabi alayhi salatu wasallam yasa ya doguwar marhala akan tarbiyantar da su dan saboda sha'anin Allah tadarruji da suka ce malaman tafsiri da Allah yake ce ya halici samai da kasai cikin kwanakai guda 6 dan ya nuna ma mutane at-ta'anni fil umur lamurra ku bisa asannu ku rika bin sa da sanne duk abin da zaku yi yana da ikon in halice su a cikin kibtawa ido da kun fe kun amma sai da wannan fatara dan in koya muku bi da sanne cikin lamurra ba dan Allah madaukin sarki bai iya ce musu su kun fe kun kin bane ya wannan doguwar hanya kenan muna fatan Allah madaukin sarki ya kara mana tashji'i cikin neman ilimi kuma ya sa shi cikin mizanul hasanat din mu ya kara tsarkake mu ne shi mu yi shi dan shi kuma mai kasance da hadafin isar da sakon shi Allah madaukin sarki zuwa ga bayin shi eh wannan littafin da muka abin nake muku labarin yana na so da mu dauko shi mu taho nan kowa ya gani to amma rike yana da nauyin dauka aiki ne wanda ke bukata yana nan gida a cikin rumhaban abin ban sa shi cikin maktaba mai bukata yana iya biyawa ya gaishe ya wuce subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nastaghfiruka wa natubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi